sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 10:17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Jarmai muke farin cikin jan zagamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji takun saka da jam'iyyu ke yi tsakanin 'yan siyasa a jamhuriyar Niger da matakan da gwamnatin tarayya Najeriya take cimma ta ɗauka na cimma burin samar da wuraren kiwo ga makiyaya. Sai kuma rahoto na musamman kan ziyarar aiki da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ke yi a Najeriya na wuni guda. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Turkiya ta jingine bayaninta na farko mai cewa wani yaro dan kunar bakin wake da ISIS ta turo ne ya kai harin nan na ranar Asabar a wajen wani bikin auren Kurdawa wanda ya halaka mutane 54. Prime Minister Binali Yildirim ya faɗi jiya Litinin cewa rade-raden na wai wani yaro ne ya kai wannan harin jita-jita ce kawai daga wasu shaidu. Ba mu da masaniya game da waɗanda suka kai harin. Abin takeici bayanan farko kan wanda ya kai harin da kuma kungiyar da ta turo shi ba daidai bane. Abin da ya gaya wa manema labarai kenan. Da farko shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana harin da yaron dan shekaru tsakanin 12 da 14 ya kai a matsayin wanda ISIS ta turo. Kusan dukkan waɗanda abin ya rutsa da su Kurdawa ne yan ƙasa da shekaru 18. Babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari, to amma salon harin da kuma irin abin da aka yi amfani da shi na kamanni da har-haren da ISIS ta kai a baya-baya. Maharin ya auna wani bikin auren Kurdawa ne a Gaziantep, wani birnin da bai wuce kilomita 60 daga arewacin Siriya ba, wanda kuma ke kunshe da al'ummar 'yan gudun hijira waɗanda suka gujewa yakin basasar ƙasar Siriya. Jiya Litinin, ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya ce ƙasarsa ta lashe takobin kakkaɓe ISIS kwata-kwata daga iyakarta da ƙasar Siriya.
Jiya Litinin, ɗaruruwan 'yan Najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fada shugaban ƙasa a Abuja, babban birnin ƙasar, inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan batun ceto 'yan mata sama da 200 da aka sace a shekara ta 2014. Zanga-zanga ta zo ne mako guda bayan da mayakan nan masu tsatsauran ra'ayi na Boko Haram suka fitar da wani faifan bidiyo mai nuna 50 daga cikin 'yan matan da aka sace. Kungiyar mayakan ta ce da dama daga cikin 'yan matan sun mutu kuma tana bukatar a yi musayar fasinoni da sauran da suka rage. Esther Yakubu, mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace, ta ce masu zanga-zanga su ma sun gaji da yawan rubuta takardar koke ga gwamnati na neman ceto 'yan matan. Ɗaya daga cikin 'yan matan da aka nuna a bidiyon da ya Esther Yakubu ce, ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta biya bukatun 'yan Boko Haram saboda a saki ɗiyarta dokar da sauran waɗanda ake tsare da su.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce har yanzu yana nan kan bakansa na ta sakiyar bakin haure kusan miliyan 11 da ke zaune a Amurka, wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da yaƙin neman zaɓensa suka rataya a kai a fafatawarsa da Hillary Clinton ta Democrat. Ba baki biyu muke muku ba, a cewar Donald Trump ga kafar labarai ta Fox kwana guda bayan da sabuwar manajar kamfe ɗinsa Kellyanne Conway ta faɗi a wata hira cewar shirin ta sakiyar bakin haure da Trump ya yi sai an duba. Trump, wanda hamshakin mai harkar gine-gine ne da ke New York, ya ce, muna so mu bullo da wani tsari mai cike da adalci, amma kuma kwakwara a kan bakin haure. Ya kamata mu yi tsayin daka, a cewar Trump. Ya kamata mu tashi tsaye, muddin mutane na shigowa ƙasar nan ba bisa ƙa'ida ba. Akwai mutane da dama da suke so su shigo ta hanyar halas, idan aka bari, to ba yi musu adalci ba. Shirin Trump na tasa kiyar bakin haure tare da kuma shirin sa na gina ganuwa akan iyakar Amerika da Mexico dake kudancin kasar dan taka barkin bakin haure dake kwararowa cikin kasar ya taimaka wajen yada yakin neman zaben sa. Trump na shirin bayani akan manufofinsa game da bakin haure zuwa ƙarshen wannan satin a cewar ɗaya daga cikin ƴaƴansa.
Shugaban sashen agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Litinin cewa Siriya na fuskantar matsalar jin ƙai mafi tsanani a wannan lokaci, kuma lokaci na ƙurewa kan batun ceto dubban farar hula masu buƙatar abinci da ruwa da kuma magunguna. A birnin Aleppo akwai yiwuwar mu ga mummunar matsalar jin ƙai wadda ba a taɓa gani ba a tsawon shekaru biyar da aka yi ana zubar da jini da aikin rashin imani a yaƙin na Siriya, a cewar Stephen O'Brien ga gwamnatin wato kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabinsa na wata-wata kan wannan batu. Kamar yadda na ce a baya, ya kamata in yi duk abin da nake iyawa in jaddada buƙatar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 44 tare da yardar ɓangarorin biyu, saboda a samu sukunin kai kayan agaji a dukkan sassan Aleppo. Tun watan jiya, Majalisar Ɗinkin Duniya take ta kiraye-kirayen a rinƙa tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 44 a faɗin da ake yi a Aleppo, saboda a samar da kayan agaji ga marasa lafiya da kuma waɗanda suka samu raunuka. O'Brien ya ce a shirye Majalisar Ɗinkin Duniya take ta tura motocin ɗaukar kaya 70 makare da kayan agaji zuwa gabashin Aleppo da zarar ta samu cikakken tabbacin tsaro. Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, bari mu faro takon da ziyarar aiki da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake a Najeriya, inda ake kyautata zaton zai tattauna kan harkokin tsaro da kuma taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasar. Ga rahoto na musamman da wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗa mana kan wannan ziyarar aikin.
We have to make sure that Africa does not miss the broadband digital revolution so that its young people have the ability to no longer work harder but to work smarter.
Dan majalisar dattijan Amurka Senator Edwin J. McKee kenan ke jawabi a waje taro na 'yan kasuwa da kuma wakilan ƙasar Amurka a kwanakin baya a ƙoƙarin da ƙasar Amurka ke yi na ƙara dangantaka na ƙud da ƙud tsakanin Najeriya da kuma ƙasar ta Amurka, musamman ma dai ta fuskar kasuwanci da kuma bunƙasar kimiyya da fasaha, musamman ma dai kafofin sadarwar intanet. Wannan ziyara da ɗan majalisar dattijan na Amurka ya kawo Najeriya dai ya kawo shi ne makonni kusan biyu kafin ziyara ta yau da sakatar harkokin wajen ƙasar Amurka John Kerry zai fara a Najeriya na yini ɗaya. Ziyarar kuma da ake sa ran zai tattauna da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan hanyoyin bunƙasa tattalin arziki, tsaro da kuma siyasa. Ƙasar Amurka dai ta kasance ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da ke cinikayya na ƙud da ƙud da Najeriya, musamman ma dai ta fuskar man fetur. To, sai dai kuma karyewar farashin albarkatun man fetur da kuma gano wasu dabaru na haƙo man fetur da aka yi a ƙasar ta Amurka ya sa man fetur ɗin da Amurka ke saya daga hannun Najeriya ya rugu matuƙa, abinda kuma ya shafi tattalin arzikin Najeriya. To, sai dai kuma tun lokacin da aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari, ƙasar ta Amurka ta ƙara matsowa kusa da Najeriya, tare kuma da bayyana aniyarta na taimakawa sabuwar gwamnatin fuskantar matsalolin da yaƙi cinyewa, musamman ma dai na tattalin arziki da kuma tsaro. Ta fuskar soji dai ƙasar ta Amurka ta bayyana aniyarta na taimakawa Najeriya da dabarun yaƙi da ma na'urori ko kuma makamai domin tunkarar 'yan bindigan Boko Haram da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ta tattalin arziki kuwa, jami'ai daban-daban na ci gaba da kawo ziyara Najeriya bayan wanda jami'an gwamnatin Najeriya ce kuwa har da shugaba Muhammadu Buhari suka kai ƙasar ta Amurka, tare kuma da buƙatar tallafi na gwamnatin Amurka. Ko a kwanan nan ma dai gwamnatin Amurka ta yi alƙawarin ba da wasu miliyon dala domin tallafa harkokin tsaro a cikin gida. Mrs. Funke Opeke ita ce shugabar wani kamfani mai suna Men One Cable, wanda kuma ta bayyana buƙatun 'yan kasuwar Najeriya ga ƙasar ta Amurka.
For us to achieve stability that we need for our existence in Nigeria, We need to drive economic growth based on diversification.
Ta bayyana cewa lalle akwai buƙatar tallafawa 'yan Najeriya da ke buƙatar buɗe masana'antu da kuma bunƙasa tattalin arziki, abinda kuma zai taimaka wajen samar da aikin yi ga 'yan ƙasa. Shi ma a ɓangarensa, ɗan majalisar dattijai Edward Make ya bayyana cewa har yanzu bai ga wani ɗan Najeriya da ke zaman kashe wando ba a ƙasa Amurka. Duk waɗanda yake haɗuwa da su mutane ne masu ƙwazo, masu kuma kishin ƙasarsu. Don haka ya ce ƙasa Amurka za ta tashi haikan wajen ganin cewa ta bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da samar da aikin yi ta yadda za a kawar da 'yan zaune gari banza a cikin gida Najeriya.
Whenever I run into a Nigerian in the United States, here's what I know. I have yet to meet an unsuccessful Nigerian in the United States. All of our goal is to make sure that we reach a day where there are no unsuccessful Nigerians in Nigeria.
Bisa la'akari da matsalar tattalin arziki da sabuwar gwamnatin Najeriya ta samu kanta a ciki dai, yanzu haka 'yan Najeriya ne ke ci gaba da bayyana kukansu game da abinda suka kira tafiyar hawainiya da gwamnati ke yi wajen bunƙasa tattalin arziki. To sai dai kuma a cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, akwai buƙatar haƙuri ta ɓangaren jama'a domin samun nasarar maida ƙasar bisa turba madaidaiciya. Matakai da dama ne dai gwamnatin Najeriya ta ɗauka na ganin cewa ta farfaɗo da darajar naira akan kuɗin Amurka na dala, wanda ake musaya da shi yanzu haka. Abinda kuma lamarin ake ganin har yanzu dai lamarin yaƙi cinyewa.
Dr. Dauda Muhammad Kuntugura, wani masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Bayero da ke Kano, kuma ya mun ƙarin haske game da yiwuwar samun tallafi daga ƙasar Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya.
Hanyar da Amurka za ta taimaka ma ƙasar Najeriya, musamman kaga Najeriya ta dogara ne da mai da hanyar samun kuɗi, yanzu kuma saboda matsaloli da suka samu harkar wannan kuɗin mai a ƙasashen waje, darajar shi ta faɗi, sannan kuma ga rikice-rikicen da ake yi na yankin da ake haƙo mai, wato na Niger Delta. Duk da kuma wannan gwamnatin sun da ta zo ta ce za ta karkata daga magana harkar mai ta dubi wasu wurare da za ta samu kuɗaɗen shiga, musamman za ta mai da hankali a kan hanyar harkar noma. Ita kuma Amerika kwarar rati ta kware, tana da manoma wanda suke ba su da yawa a ƙasar, amma suna da fasahar noma wanda yake hasuwa ita daga abinci zuwa ƙasashen waje. To wannan zai taimaka idan aka samu musayan fahimta da harkokin noma, zai taimaka ma Najeriya na wannan karkatawan da za ta yi wurin harkar noma da ma'adinai da kuma abubuwan da suka shafi tsaro, saboda sai da zaman lafiya ne za a samu cigaban tattalin arzikin.
To kaman akwai zargi da ake cewa wasu da ke ake zargin sun wawushe kuɗaɗen gwamnati ba za su rasa ajiya ba a ƙasa Amurka, kana ganin Amurka za ta iya dawo da irin wayannan kuɗaɗe da aka kai ta aka jibge?
Yawanci sun ce akwai dokokin su wayannan ƙasan inda aka je aka yi kuɗin, musamman suka yi magana cewa sai yi shari'a da na can ƙasan da na nan ƙasan ya nuna cewa wannan kuɗin harattattun kuɗaɗe ne, daga nan kuma niyyar da suka yi sun yi niyyar su taimaka suka, saboda sun amince ma wannan gwamnati, suna ganin gwamnati ne mai amana da riƙon gaskiya, za su iya yin ƙoƙarin da za su dawo da wannan kuɗin saboda a gina wannan ƙasa ta tattalin arzikin ƙasan ya samu inganta.
Yanzu dai a yayin da sakataren harkokin wajen ƙasar ta Amurka ke fara ziyarar aiki na yini daya a Najeriya, 'yan Najeriya da dama sun kasa kunne domin sauraron irin alƙawarin da ƙasar Amurka ke tafe da shi, wanda zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma tsaro a ƙasar. Lamarin da ake fatan zai taimaka wa gwamnatin Najeriya a ƙoƙarin da take yi na ganin cewa ta fitar da AI daga rogo. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto na musamman, yayin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ke ziyarar wuni ɗaya a Najeriya yau. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ɗanka masho bayan rigima kuma ɗanka masho bayan la'ilaha illallah. Ɗanka masho a rage rigima ba ka da daimato da ka ga fasinja malan kawo kayanka, ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato. Ɗanka masho manajan rigima ba abin da idame shi. ka san kankan ba kama show daban yan dadi kama show daban sha wahala kama show muna aikin kama show mun cinye kudin kama show me mun cinye kudin kama show ka karba kudin jama'a ka sha shuru gabo ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasin joji sun dame shi direban motar ya rude kai ku kada wani dan hotel kaka mai a gaban kai dan kama show mugun bawa ba abin da idame ka na baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka oh dan kama shon din ya danne ba abin da idame shi in zaka tafiyar kuma mil 10 kudin mil 5 ai zai baka ba abin da idame shi oh dan kama shon mugun ba dan kama shon bawan Allah shi babu abin da idame shi dan kama sho a rage rigima kun ɗebe riban mato kun bar mai mato jakone jakone a cikin maiƙo sai ƙarfin tukin mota komai ne sana kai wannan dan kama sho da bida kamji ba abin da ya dame shi kai dan kama sho bayan Allah ba abin da ya dame ku kun yi shiru a tasha ba abin da ya dame ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da kokusa ba ka da ko taya ba dan kama sho a rage rigima din darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku akai babu abin da ya dame ka wajen sa fasinja wajen kai mota malodi dan kama sho shi zai tuka ba abin da ya dame shi haba dan kama sho manajan rigima don Allah a rage don Allah a rage kai dan kama sho bawan Allah
to Allah jikan dan Muraya Jos ka sa Ibrahim Jermai abin nan watayawa da asubahin yau. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kaddamar da shirin samar da wuraren kiwo ga makiyayan kasar da nufin shawo kan tashe-tashen hankula da ake fuskanta tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na da ci gaban rahoton.
A yanzu dai gwamnatin Najeriya ta sanya wata tawaga ta musamman da ke rangadin jihohin Najeriya domin faɗakarwa akan mahimmancin samar da wuraren kiyo ga makiyayan. Alhaji Muhammadu Dallami Salihu, darakta ne a ma'aikatar gona ta Najeriya da ke wakiltar gwamnati a cikin wannan tawaga da suka isu nan jihar Niger ga abin da yake cewa.
Gwamnatin Tarayya tana kokarin taimakon gwamnatocin jihohi a kokari a ga lalle hanyoyi bakin kwalta an ba mu masu gona shawara. Su daina yin noma yanzu har zuwa gaban kwalta a sami yadda in dabbobi za su wuce su samu hanyar wucewa su kuma makiyaya a ga kan cewa sun daina yawo da daddare dabbobi za su fi daga wani waje zuwa wani waje.
To ko baya ga batun samar da makiyayar dabbobin dai akwai batun shawo kan matsalar satar shanu da ta'addabi Fulanin. Har dan zuru Alhaji Muhammadu Kiruwa shine shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya ya ce sun bullo da shirin bayar da takarda guda ga duk wanda ya sayi saniya a kasuwa.
Mai sata in mai sato bai samu kaso da zai kai ya sai ba ai ba abun da zai yi saboda haka shine samu ka hadu kungiyoyi uku da kungiyar direbobi da kungiyar makiyaya da kungiyar masaya muka hadu muka hitar da tsarin takarda guda kuma duk wanda bai yarda da wannan tsarin na wannan takardar ta dauka kayan ba to kusan shi yana kutun gula ne.
Shugaban kungiyar manyan motocin dakon kaya a Najeriya Comrade Suleiman Danzaki da ke cikin wannan tawaga ya ce wannan mataki zai taimaka wajen rage safarar shanun satar.
To shi ne muke gani yanzu kayayyakin da za a rinka dauka mu tabbatar da muna ba da takarda daga inda wanda ya dora kayan da wanda da inda za a kai to kaga wannan zai rage.
Kin yadda direbobi na ɗaukar shanu na satar nan?
Eh to ai babu lamba a ce ga ba kamar mota ba ne yanzu da ka san motar ka na san nawa ai sa kuma akwai lamba ne?
Duk da wannan dai shugaban haɗa kan matasan Fulanin Najeriya Alhaji Bello Muhammad Garatu ya ce suna ci gaba da wayar da kan matasan Fulanin.
Mataki ne da muka dauka na ganin cewa mu wayar da kan matasan mu da su daina sa kansu a cikin wasu kungiyoyin da ba san kansu ba, su daina yadda suna saba ma doka da oda, tare da gaya musu gaskiyar magana cewa shine zaman lafiya da fulaku da aka san Fulani da shi shine abin da ya kamata su rike su kuma dogara da shi.
Gwamnatin jihar Niger dai ta yaba da wannan tawaga. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin sa za ta bada hadin kai don ci gaban shirin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Be inde Allah be mare sudirmi ana tagdo lamdo hanko tagilawan hanko tagijawro tagi.
To aku na Batsari, bari mu rufe taskar rahotannin nama a Jamhuriyar Niger, inda jam'iyyar MLRD Hakuri da ta tseda Muhammad Usman a matsayin dan takarata a zaben shugaban kasar da ya gabata, ta sanar da niyyarta ta ci gaba da adawa a maimakon hada kai da jam'iyya mai mulki. Wakilin Musulmin Munibama na da ci gaban rahoton.
Jam'iyyar ta MNRD Hankuri ta bayyana cewa lura da yadda ake baza jita-jitar cewa tana shirin dannewa jam'iyyar MNSD nasara gargada domin shiga gwamnatin haɗin kai da ake shirin kafawa da zummar kubutar da Nijar daga matsalolin da suka addabe ta. Ya sanya shugabanninta fitar da wannan sanarwa don karyatar da dukkan abin da suka kira shaci faɗi. Alhaji Saidu Yakuba shine mataimakin shugaban jam'iyyar MNRD Hankuri.
Ana cewa Sani Umar da MNSD nasara da suka tafi ga gwamnati da duka 'yan gungun adawa suka ta haddi musamman ma mu MNRD Hankuri. To zancen yau ya kai kunnen jama'a 'yan Nijar gaba ɗaya da wannan gida da na ƙetare. Wannan magana ba haka take ba. MNRD Hakuri tana nan gungunta na adawa.
Za a iya cewa yake matsayin dalilin ku na kin bin ita jam'iyyar MNSD nasara duk da cewa akwai babbar alaka tsakanin ku.
Ita in ana tahiya a siyasa a ƙasa ya kamata a ce akwai adawa. In kuka dauko tarihi daga lokacin da muka gabatar da Mama Usman a nan MNRD Hakuri muka tsaya dan takarar na shugaban ƙasa. Wato a lokacin da demokradiya ce ake nima darme a shaƙe a makure da ƙarfi, su a nasu babu hanyar zai ta yi zaɓe. Sai mu muka huto musu daga wani sale, to kun ga nan ma mun kawo galaba ga demokradiya. Kuma yanzu ma a wannan tahowar da ake mun nura wannan gwamnatin so take gaba ɗaya ta mai da adawa gehe. A ce babu adawa ƙasar nan, to mu MRD Hakuri ba mu yarda da haka ba. Jam'iyyar mu ta matasa ce, matasa ku su ne masu hangen gobe.
Sai dai jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta musanta dukkan wani yunkurin tabarbarar da demokradiya a ƙarƙashin wannan shiri na gwamnatin haɗaka, kamar yadda kakakinta Asmanu Muhammadu ya faɗa.
Tunda haka suka gane sun zauna haka nan, amma waɗanda suka gane manufa suka san ciyon ƙasa kamar jam'iyyar MNSD aka ga sun taho dan ai makasa aiki ko wacce jam'iyya da tace ta tsaya a adawa. Wannan ba mu da jayayya ciki, haƙƙin ta ne na zama adawa ta zama adawa.
Dangantaka da alakar da ke tsakanin MNRD Hankuri mai 'yan majalisa 6 da kawarta MNSD nasara mai kujerun wakilci 20 ta ba jam'iyyar ta Hakuri damar ƙare kujerar mataimaki na biyu na shugaban majalisar dokokin ƙasa. Saboda haka na tambayi Alhaji Saidu Yakuba shin baya ganin wannan matsayi zai raba su da wannan mukami?
Babu barazana a cikin wannan, domin su kansu a cikin tahiyar da suke har yanzu a cikin rudani suke, kenan ba sa iya ruda kowa a ciki. Doka ce ta ƙasa da ita za a yi aiki, abin da doka ta bada da shi za mu yi aiki insha Allah.
Tun bayan da jam'iyyar adawa ta MNSD nasara ta sanar da shirin canza sheka zuwa bangaren masu mulki a makon jiya, masu bin diddigin al'amuran siyasar Nijar ke kallon wannan mataki a matsayin wanda ka iya tayar da guguwar siyasa a dukkan bangarorin siyasar ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Zayyano Atom Tambuwal Sokoto State Nigeria. Ina son in yi tsokaci dangane da masu jitaji ta akan ziyarar da mai girma John Kerry zai kawo mana a gobe a jihar Mutu Sokoto. Wannan ba karamin alfahari bane ga gwamnatin jiha da alfahari ga remu mutalakawan Sokoto. Domin kuma wannan ziyara ba gare mu kawai take da amfani ba, ga tarayyar Najeriya gaba ɗaya tana da amfani, musamman a wannan halin da muke ciki na tabarbarewar arziki, inda wannan bawan Allah jigo a siyasar duniya zai zo a wannan jiha ta Mutu Sokoto domin investin ya kuma kawo mana abubuwan ci gaba zuwa ga gwamnatin wata jihar Sokoto, zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma al'ummar jihar Sokoto. Masu waɗannan maganganun ya kamata su jira su yi sauri, su bari har John Kerry ya zo su ga irin ayyukan da zai kawo muna da irin al'amura na ci gaba da wannan ziyara ta su zai kawo mana a wannan jihar ta Mutu Sokoto. Don haka mai girma gwamnan jihar Sokoto Right Honorable Aminu Zai Tambuwal ba ya zo a wannan jihar Sokoto ba domin ci gaban kansa, ya zo ne don ya ci gaban jihar Mutu Sokoto da al'ummar jihar Sokoto. Don haka ku jira, in Allah ya so nan da awa 8-10 za ku ga abin da zai kana tsakanin gwamnatin jihar Sokoto da ƙashin jagorancin Right Honorable Aminu Zai Tambuwal da gwamnatin jihar Amerika a ƙarshen wannan ziyara ta John Kerry a wannan jihar ta Mutu Sokoto.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana Shehu Babar Rediyo Matankari a jihar Ekiti Najeriya. Murya Amerika, ina so in bayyana ra'ayina dangane da mandakalar da ke faruwa a majalisar dokoki da ta tarayya a Najeriya. Ku dai yan majalisa ku sani mu dai mun zaɓe ku ne don ku yi mana adalci. Saboda haka ina kira gare ku don Allah don Annabi ku san abin da ya kai ku wannan majalisa ku rinka yin adalci akan talakawan nan da suka zaɓe ku. Don ku sani wanda ya zama ya adalci ba su tafi abin da aka zaɓe shi to ya dace ya mafa sai an bincike shi akan abin nan ka bashi riko.
Kaɗan kenan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuke aiko mana ta wayar tarho, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ta ƙasar Turkiyya ta cingine bayaninta na farko mai cewa wani yaro ɗan ƙunar baƙin wake da ISIS ta turo ne ya kai harin nan na ranar Asabar a wajen wani bikin aure na Kurdawa wanda ya halaka mutane 54. Firaminista Binali Yildirim ya faɗi jiya Litinin cewa raɗin nawai wani yaro ne ya kai harin, jita-jita ce kawai daga wasu shaidu. Jiya Litinin, ɗaruruwan 'yan Najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fadar shugaban ƙasa a Abuja, babban birnin ƙasar, inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan buƙatun ceto 'yan mata sama da 200 ɗin nan da aka sace a shekarar 2014. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce har yanzu yana nan kan bakansa na tasa ƙiyar baƙin haure kusan miliyan 11 da ke zaune a Amurka, wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da yaƙin neman zaɓensa suka rataya a kai a fafatawarsa da Hillary Clinton ta Democrat. Okay. Trump, wanda hamshaƙin mai harka gine-gine ne da ke New York, ya nuna ya bayyana cewa wannan tsari da suke neman za su yi adalci, amma kuma kwakwara ne akan baƙin haure. Shugaban sashen agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Litinin cewa Siriya na fuskantar matsalar jin ƙai mafi tsanani a wannan lokaci, kuma lokacin na ƙurewa kan buƙatar ceto dubban fararen hula masu buƙatar abinci da ruwan sha da magunguna. Kimanin mako guda kawai da Rasha ta fara aiki da wani filin jirgin yaƙin da ke ƙasar Iran wajen kai hari kan mayaƙa a Siriya, Iran ta faɗi jiya Litinin cewa an dakatar da wannan aiki.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen garin nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.